الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 20 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya dace ma 6 ga watan 2 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatu Tahawiyya na Ash-Shaykhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Kamar sa Qur'ani ya ce ta
to wannan bai da asali wato a cikin shari'a ta musulunci na cewa idan aka saci kayan mutum ya sa Qur'ani ko abin da ya kama da haka, lalle shi sanya Qur'ani cewa an yi kaza ko in mutum bai fito ba, wannan wata bid'a ce da aka kirkire ta. Amma a shar'ance babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna cewa in wani al'amari ya faru na sata ko abin da ya kama da haka cewa mutum ya sanya Al-Qur'ani. Abu ne wanda in ma ba a cikin irin wannan yanki namu ba, ba a san irin wannan abu. Don haka shi idan aka saci kayan mutum, iya abin da ake bincike za a yi abu diddigi, a yi ta addu'a da sunan cewa Allah ya tsananta rabo, Allah ya tuna asirin shi wanda ya yi wannan ta'asa, kenan a samu wannan kaya da suka bace. Abin da ake ne Allah ya tuna asirin shi, ma'ana wannan abu da ya bace da aka sace a same shi. Amma ba maganar cewa a zo a sanya Al-Qur'ani, wannan bai da asali a shari'a. Na'am. Wannan ya azumi ai da mun sai wanda take ajnabiya mutum zai aura, wanda take makusanciya muharrama ai baya halatta mutum ya
aura.
To
sai bace sun ayu sai azumi ne mutum ya aura.
Wai misali mutum ya aura matar da babu halaccin aure tsakanin shi da ita, sai bayan wani lokaci aka samu tabbacin cewa wance muharramarsa ce babu aure tsakaninsu, iya abinda zai yi sai ya rabu da ita, take yin ta za a buɗe wannan aure, kuma wannan ƴaƴan shi ne. Amma aure ya riga ya ɓaci, dole za a buɗe shi domin an samu tabbacin cewa muharramarsa ce. Kamar yadda wani sahabi yana aure da wata mata, sai wata mata ta zo ta ba da labarin cewa ai kai da matarka na shayar da kunu, da ce ya zaki ce kin shayar da ni nono ta ce tabbas ko da kai da matar da kake aure gaba ɗayan ku na shayar da a lokacin nan ya haura kominsa ya je tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa ya ce ya rasulullahi ina aure da wata mata ina aure da matata wata mata ta zo ta ce mun wai ta ni da matar tawa gaba ɗayan mu ta shayar da mu manzon Allah ya ce tunda ta riga ta faɗa ta tabbatar shikenan ba aure tsakanin yana ce manzon Allah ya ce babu aure tsakanin tunda ta tabbatar da cewa ta shayar da dole za ka rabu da ita saboda ɗan uwa waɗanda suke na shayarwa Allah ya haramta aure tsakaninsu da na sina al-Qur'ani kamar yadda ya ce wa akhawatukum min ar-rida'a an haramta muku auren ɗan uwanku mata wato na shayarwa don matar da aka shayar da ku mace ɗaya ta shayar da ku to babu aure tsakaninku don haka a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita shayarwa tana haramta irin abin da danganta take haramtawa kamar yadda danganta take haramta aure tsakanin mutum misali da diyar shi ko da mahaifiyar shi ko da ƴar uwar shi kawwa shi ko yeshi da abin da ya kama da haka to haka shayarwa tana haramtarwa dan haka duk lokacin da mutum yake aure da mace bayan bincike aka tabbatar da cewa babu aure tsakaninsu to take yanke dole za a buɗe wannan aure kuma duk abin da ya gabata na ƴaƴa wannan ƴaƴansu ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin bayani game da shine khalifanci na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu waɗanda ake kiransu da suna ko kuma mu ce ake musu laqabin al-khulafa'ur rashidun kamar yanda wato mun karanta nassin da wato mun karanta kenan gabar da malam ke cewa wa nusbitul khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama awwalan li abi bakr as-siddiqi radiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والائمه المهتدون واتو شيني مالن yake cewa muna tabbatar da khalifanci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farko yace ga Abu Bakar As-Siddiq Allah ya kara masa yadda tafdilan lahu don fifita shi akan sauran sahabbai kamar yanda wato hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da fifiko na Abu Bakar Allah ya kara masa yadda akan sauran sahabbai gaba ɗayansu wanda na daga cikin su hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila yake cewa kusan da cewa ubangiji na mai girma da daukaka ya rike ni matsayin badadin sa nake kamar yanda ya maida ibrahim alaihi salam cewa matsayin badadin sa yake manzo Allah yace walau kuntum muttakhiza أحدا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce zan maida wani cewa matsayin badadi na yake, an gane ku daga cikin mutane gaba ɗayan su, manzon Allah yake lattakastu Abubakar na khalila, yace wallahi da na maida Abubakar shine badadi na. A wata riwaya yace law kuntu muttakhizan min ahli al-ardi khalila, inda a ce gaba ɗayan mutanen da suke doran ƙasa zan zabi wani rike shi a matsayin badadi na, manzo Allah yace to da na maida Abubakar shine badadi na. Kaga wannan gaba tana tabbatar da cewa bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani fiyayye a cikin wannan al'umma gaba daya sama da Abubakar. Inda a ce akwai wani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zaba ya maida shi a matsayin cewa shine badadin sa, to da Abubakar shine. Sai yace la yabqa yanna fil masjid khawhatun illa suddat illa khawhatu Abi Bakar, manzo Allah yace duk wata kofa wanda aka saro cikin masallaci na, manzo Allah yace kada ta rage face sai an toshe ta. Yace sai dai kofar Abu Bakar a batta. Misali duk yanayin duk wanda yake makwabtaka da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci daga cikin gidansa sai ya saro kofa, daga gidanshi kawai masallaci zai shigo. Duk waɗanda suke makwabtaka da masallaci sai su saro kofa. To manzo Allah sai ya ce kar wata kofa ta rage face sai an toshe ta gaba ɗaya, yace a toshe mu, yace amma banda ta Abubakar. To kaga wannan nasi ne a bayyane wanda yake nuna daraja da matsayi da fifiko na Abubakar, Allah ya kara masa yadda akan sauran sahabbai wato gaba ɗayansu. To shine anan malam yace tafdilan lahu, yace dan fifita shi akan sauran sahabbai. Sai yace wa taqdiman ala jami'il umma, kuma dan gabatar da shi akan al'umma gaba ɗayanta, al'umma ta musulmi. Yana Abubakar shine shagaba bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda bayanin ya gabata game da dalilai waɗanda suke nuna fadla ta Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, wanda sun wuce a lissafa, wanda kaɗan daga cikinsu bayanin ya gabata. Sai ya ce thumma li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ya ce sannan wato muna tabbatar da khalifanci bayan Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, li Umar ibn al-Khattab, wato ga Umar ɗan Khattab Allah ya yarda da shi, ma'ana shi muna shi an gane ko shine khalifa, wato bayan Abubakar Allah ya kara masa yadda, malam yace shi ma muna tabbatar da haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa. Wanda bayani ya gabata ta hanyar yanda Umar ya zamanto khalifa, Allah ya kara masa yadda, lokacin da Abubakar Allah ya yarda da shi ya kwanta rashin lafiya, kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya tara wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nemi shawararsu da ra'ayinsu game da mayar da Umar ya zamanto shine khalifa bayansa. Waɗannan jama'a da Abubakar ya nemi shawararsu da ra'ayinsu gaba ɗaya suka bashi haɗin kai, suka ce sun yi da sun amince lalle Umar ya dace ya zamanto khalifa. A lokacin nan Abubakar ya rubuta takarda ya yi wasiyar cewa bayan shi Umar shine khalifa. Haka Umar Allah ya kara masa yadda, a ranar da Allah ya karbi rayuwar Abubakar, Allah ya yarda da shi, a ranar ya dauki wannan khalifanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan shugaba mai wucewa shine yayi wasiya ya rubuta takarda ya khalifantar da wato Umar, Allah ya kara masa yadda. Kenan shine zamu tashi kenan gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم لي عثمان رضي الله عنه ثم لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. واتو مادام الله يجي كانسا نافتا shine yake cewa thumma li Uthmana radiyallahu anhu yace sannan muna tabbatar da khalifanci bayan Umar Allah ya kara masa yadda wato ga Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda ma'ana shi muke tabbatar mu khalifanci bayan Umar kenan shine khalifa na uku kasancewar ta hanyar da Usman Allah ya kara masa yadda ya zamanto khalifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hanyar ta sha bamban da yanda Umar ya zamanto khalifa kamar yanda al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya rawaito hadisi da sanadin sa hadisin da ya kunshi kissa ta kashe Umar Allah ya kara masa yadda kuma da wato ahlus shura sahabbai guda shida wanda Umar Allah ya kara musu wanda Umar Allah ya kara masa yadda ya tattara su ya meka al'amari zuwa hannunsu cewa a cikin su su zabi daya ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Amr ibn Maimun Allah ya ji kansa yake fada yake cewa naga Umar kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin a cikin littafin sa ingantacce yake cewa naga Umar Allah ya kara masa yadda kafin a soke shi da wasu kwanuka wato a nan birnin Madina ya zo ya tsaya ga wasu sahabbai guda biyu Huzaifa ibn al-Yaman da Uthman ibn Hunay Umar sai yake ce musu kaifa fa'altuma yace yaya kuka aikata yaya kuka yaya lamari yake ciki yace da su a takafa ne an takuna qad hammaltu mal arda ma la tudi yace yanzu ba ku tsoron cewa ku dora ma kasa abinda ba za ta iya dauka ba ba ku tsoron cewa wai kasa ku dora mata abinda ba za ta iya daukan nauyin sa ba Umar sai suke ce masa hammalnaha amran la hiya lahu mudika suka ce masa tabbas ku kasa mun dora mata abinda wato za ta iya dauka mun dora mata iya abinda za ta iya dauka to a lokacin nan shi Umar Allah ya kara masa yadda yana ganin cewa al'amarin nan fa al'amari ne mai girma al'amari na jagorancin jama'a to a lokacin nan sai su wato Umar sai yake sai suke cewa yake cewa suke cewa hammalna ha amran hiya lahu mudika ma fiha kathiru fadli suka ce ai babu wani abu mai daraja ma'ana wanda ya rage mai yawa abin kasa ma'ana al'amari ya riga ya girma a lokacin nan Umar yace ku dai nazari yace tabbas kasa kun dora mata abinda ba za ta iya dauka ba to a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda sai yake cewa la in sallamani Allah yace in har Allah ya kubutar da ni game da irin waɗannan abubuwa domin al'amura ne sun yi cha na jagorancin jama'a a wannan lokaci to Umar yake ganin abun fa ya girma shine yake cewa kar a jefa kasa an dora mata abinda ba za ta iya dauka ba shine sai yake cewa la in sallamani Allah la ada anna الرامل أهل العراق لا يهتجن إلى رجل بعدي أبدا wato yake cewa in har Allah ya kubutar da ni game da irin wannan yanayi da muke ciki mai wahala yace to duk wasu mata waɗanda suke marasa aure na mutanen Iraki yace ba zan bar su ba wato har su buƙaci wani namiji bayana ma'ana zan yi kokarin duk wani abu wanda yake na ingancin rayuwar su kenan za a kyautata musu wanda dama yana daga cikin abin da shari'a ta yi umarnin a taimaka musu sune al-aramil in aka ce al-aramil matan da ba su da maza wanda galibin su ko wanda mazan su suka mutu suka ba su to Umar ya faɗa haka shi Amr ibn Maimun yake cewa wata hudu yake cewa fa ma atat alaihi arba'atun hatta usiba yace wato kwana hudu yace bai wuce ba kawai sai ga ya an suke shi kamar yanda bayani zai zo wannan musiba da ta same shi ta same shi da yin maganar duka kwana hudu shine Amr ibn Maimun yake cewa wato safiyar da aka soki Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ina tsaye tsakanina da shi ba wanda yake tsakanina da Umar yace illa Abdullahi dan Abbas a lokacin nan yake cewa Umar ya zo masallaci a safiyar a lokacin na a sallar asuba da ya zo duk wani sahu idan ya wuce sai ya ce da su istawu ku daidaita sahu tun daga can sahu na ƙarshe ya ringa bi har sai da ya zo mahallin shi na imam sai ya wuce gaba sai ya yi kabbara wanda daman su da yawa Umar yakan karanta suratu Yusuf ko suratu Nahl wato a raka'a ta farko ko abin da ya kama da haka a sallar asuba me yasa domin jama'a waɗanda suka samu lattin zawwa masallaci domin su zo a hadu da haka yake tsawaita karatu kamar yadda kuma tsawaita karatu a sallar asuba shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Umar yayi kabbara kawai sai na shi yana faɗa yana cewa qatalani yana cewa qatalani ko kuma akalani kal wani kare ya cije ni lokacin da shi wannan arni ya soki Umar shine Abu Lu'lu Atal Majusi a lokacin da ya shigo masallaci da wuka mai harshe biyu ya ringa keta jama'a dama da haune duk wanda ya wuce ya soki wannan ya soki wannan har ya je kan Umar Allah ya kara masa yadda da ya soki Umar ya ringa suka sai da ya soki mutum 13 a cikin 13 da ya soka mutum 7 gabaɗayansu su mutu wani mutum daga cikin jama'a ta musulmi da ya ga ɓarnar da yake saboda jama'a ana cikin sallah ba a zaton irin wani al'amari ya uku kawai dama da hauni kowa in ya wutar ya keta ta jikin shi sai ya soke shi yadda ya soki mutum 13 wani daga cikin sahabbai wato sai ya cire rigar shi wadda ake kiranta burnus riga ce wadda take babba sai ya rufa masa sai ya je ya kama shi don koda ya soko wukar kina ya riga ya nannaɗe riga kenan za ta zamanto kariya ce a jikin wannan ya kama shi a lokacin da ya kama shi shi wannan arnan sai ya yi zaton cewa to shi ma an zo ƙarshen shi sai ya yi ƙoƙarin sai ya soka ma kanshi wannan wuƙa ya kashe kanshi Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da aka soke shi ya dafe gunshini yana zuba sai ya miƙa hannu sai ya kamo hannun Abdulrahman dan Auf sai ya gabatar da shi domin ya ida ma jama'a sallah a lokacin nan wato su waɗanda suke kusa da Umar nan sahu na gaba sun ga abin da ya auku amma sauran jama'a waɗanda suke baya sai suka ji sautin Umar ya yanki kawai sai iya abinda suka ji ana cewa subhanallah subhanallah a lokacin nan Abdulrahman dan Auf ya dan gaggauta sallah bai tsawaita ba aka gama sallah a lokacin da a gama sallah wato Umar Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa ga Abdullahi dan Abbas yake cewa unzur man qatalani yace je ka yace diba mun wane ne ya kashe ni wane ne ya soke ni a lokacin nan Abdullahi dan Abbas ya kiwaya ya kiwayo ya tabbatar da cewa wannan wanda ya kashe Umar ya soki Umar wato wani bawa ne na Al-Mughira ibn Shu'ba an gane ko wanda bawan kuma Bafarisi dan Iran ne dama asali dukkan waɗannan khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin kashe su da mai Shi'a ne Bafarisi ne a lokacin nan Umar sai yake tambaya yake cewa wannan bawa na Mughira ibn wannan ibn Shu'ba wanda ya kware akan sana'a yace kware sai yake cewa qatalahullah yace Allah ya la'ance shi yace falaqad amartu bihi ma'rufan yace wallahi ni ko nayi umarnin ayi masa wani abu wanda yake na kyautatawa kafin wannan al'amari ya kasance sai yake cewa alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maniyati bi yadi rajulin yadda ila islam yace ina gode ma ubangiji na da bai sanya mutuwa ta a hannun wani daga cikin musulmi yayi godiya ga Allah da cewa ba musulmi bane bai kashe shi sai yake fada ga Abdullahi dan Abbas yake cewa daman kai da mahaifinka al-Abbas kuna son irin waɗannan wato arnas ya waita a Madina domin al-Abbas ibn Abdul Muttalib yana da bayi masu yawa wanda kuma galibin su waɗannan mutanen Farisa ne yace kaga ta asar da suka yi fa qala sai ibn Abbas yace in shi ita fa'alta yace in har ka ba mu izini yace katalna yace yanzu za mu kashe su da dukkansu Umar sai yace masa kazabta ba'da ma takallamu bi lisanikum wa sallu qiblatakum wa hajju hajjakum yace ai ka kuskure tuntune ma'anar kazauta ai akbata domin su mutanen Hijaz suna amfani da lafazin al-kazib akan al-khata abinda mutun yayi akan kuskure yace ai kun yi kuskure yanzu zaka ce ku kashe su bayan sun koyi yaranku kuma sun wadda yawan su sun musulunta suna sallah al-kiblarku suna irin hajjin ku a lokacin nan aka dauki Umar Allah ya kara masa yadda aka je da shi gida jama'a ta musulmi wato duniya ta musu duhu gaba daya ka ce wata musiba ba ta taba samuwa ba tamkar irin musiba da ta samu a ran nan ma'ana duk hankalin jama'a ta musulmi ya tashi wasu suna cewa ba laifi jikin da ya da sauki wasu kuma suna cewa akafu alaihi tsoro dai muke Umar al'amarin da ya girmama a lokacin nan sai aka zo masa da sunan Nabil idan aka ce Nabil kamar matsayin shi ne ma'ana Coca-Cola kinsu a wannan lokaci ma'ana Dabino ne ake tsimawa an gane ko a matsayin kamar limu da ake sha sai aka kawo aka ba Umar da aka ba shi ya sha ta inda aka soke shi sai wannan zaman ya ringa fitowa sai aka je aka kawo madara da aka ba shi madara hannu sai ya ringa fitowa ta inda aka soke shi to a lokacin nan fa arafu annahu mayyit suka san cewa dai Umar bayin da za a yi rayu sai dai wani al'amari na Allah a lokacin nan jama'a sai suka shigo wajen Umar Allah ya kara masa yadda suna kyautata masa yabo sai wani saurayi daga cikin jama'a ya shigo sai yake cewa abshir ya amiral mu'minin bi bushrallahi laka yace ya amiral mu'minin ka rike albushir wanda wannan albushir ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya maka sai yace min subati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaya kai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qadamin fil islami ma qad alimta kuma ka san cewa kana daga cikin musulmi waɗanda suke na farko kuma walita fa adalta sannan ka jibunci lamarin jama'a ta musulmi kuma kai adalci kuma shahada sannan kuma a ƙarshe gaya ka samu shahada Umar sai ya ce wadittu anna zalika kana kafafan la alayya wala liya yace ni dai ina fata ina gurin wannan dai ya zamanto ba wani abu gare ni in ma ba wani abu gare ni to kar a samu wani abu a kaina kamar yanda Hausawa suke cewa Allah ya fitar da ai daga ruhu in ma bata ci riba ba to ta mai da kudinta ma'ana shi dai duk wannan yabo da ya masa shi dai fata yake in ma ba a bashi ba wani lada akan wani abu da ya tokar a kama shi da laifin ya zalunci wani shine yace la alayya waladiya. A lokacin da shi wannan saurayi ya dan juya baya, sai ga gyautarsa yana sharar ƙasa. Umar sai ya ce ruddu alayya gulam, yace wannan yaro ku dawo min da shi. Aka dawo da shi, sai yake cewa ya kai dan dan uwana, irfa'a thawbaka, yace janye izarkinka yayi sama, yace fa innahu anqali thawbika wa atqali rabbika, yace shine yafi tsarkake tufafinka maimakon kana jin shi akan ƙasa, kuma shine yafi wato tsara dokokin ubangijinka, domin haramun ne ya zamanto tufar musulmi ta wuce idan sau. A lokacin nan Umar sai ya faɗa ga ɗan shi Abdullahi ibn Umar, yace ku je ku bincika ku yi nazari, ku lissafa iya bashin da yake kaina, je ka ku bincika. Aka je aka bincika, sai ga bashin da ake bin Umar dirhami 86,000 abinda yake kan shi, dirhami 86,000. A lokacin da ya dawo ya faɗa ma Umar cewa abinda ake bin ka dirhami 86,000 ko abinda ya kamata haka. Umar sai yake ce masa in wafa lahu malu ali Umar fa'addihi min amwali, in har dukiyata da taku kenan iyalina za ta iya biyan bashin da yake kaina, to a ɗauka gaba ɗaya a biya mun bashi kenan, tashi da ta iyalin shi, saboda biya ma mamaci bashi wannan abu ne wanda ya zama wajibi a farko a cikin dukiyar shi. In bai yada dukiyar da za ta biya bashin da yake kan shi, to iyalin shi dole su biya masa bashi. Don haka Umar ya ce a je a bincika, yake cewa yace kenan in har dukiyata da taku za ta iya biya mun bashin da yake kaina, yace to a biya. Sai yace wa illa, yace in tawa da taku ta kasa biya, yace fa sanfi bani adi ibn Ka'ab, yace ka tambaya, an gane ko cikin wannan cikin kabila ta kenan banu adi ibn Ka'ab, ka je ka tambaye su ka roke su su bada wani abu a halhada a biya. Yace fa in lam tafi amwaluhum, in har dukiyarsu da suka gangama aka hada da taku bashin ba a debiya ba, yace fa sarfi Quraysh, yace ka je ka yi roko a cikin Quraishawa su taimaka a biya mun bashi. Sai yace wala ta'aduhum ila ghairihi, amma karka ketare su, karka ketare Quraishawa kenan, in har su ma abinda suka hada ya kasa biya, to kai hakuri. Sai yace fa addi anni hadhal mal, yace wannan dukiya da take kaina wannan bashi, yace ka je ka biya mu. Dan haka yana da wani gida wanda ake kira shi Darul Qaba, gida ne na Umar, babban gida ne wannan, yana daga cikin gidajen shi wanda aka sai da aka biya masa bashi, yana daga cikin gidan da aka sai da aka biya masa bashin, dan haka ake kira shi Darul Qaba, ma'ana gida wanda aka sayar domin biya ma mai shi bashi, wanda galibi abinda mutane suke sakaki da shi a yau, kawai farko abinda suke sawa gaba shine gado, shi kuma a shar'ance dole sai an biya ma mamaci bashi gaba daya, ko da dukiyar gaba daya za ta tafi a biyan bashi, to dole sai an biya masa, in ma ta kasa kuma dole ku za ku nema ku biya masa wannan bashi. Kamar yadda wani dan uwa yake faɗa mun, yake cewa wani mai kuɗi ne, Allah ya masa rasuwa, yayin shi suka yi tsaye kawai su a maganar ma bashi bata taso ba, kawai su a raba musu dukiya, har ma wani daga cikin ƴaƴan yake cewa mu muka ciyo masa bashi, yake faɗa wai mu muka ciyo masa bashi, kawai su iya abinda suke na cewa kawai sai dai a raba musu gado. To aka samu wani adali daga cikin ƴaƴan, yace a yace wallahi maganar gado bata taso ba gaba daya, sai an sauke mishi nauyin da yake kan shi, in ya so abinda ya rage, in ya so a biya a raba. A lokacin nan kenan, bayan Umar ya yi wasiyar cewa a biya masa bashi, sannan sai ya aika ɗan shi Abdullahi ya ce je ka wajen Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa quli yaqra'u alayki Umaru salama wa la taqul amirul mu'minin, idan ka je ka ce Umar yana gaishe da ke yana miki sallama, amma karka ce mata amirul mu'minin. Sai ya ce fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amira, yace domin ni a yau ba shugaban mu'minai ba yake, saboda ya riga ya shiga cikin wani yanayi. A lokacin nan wato Abdullahi ya tafi, gidan Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallama ya nemi izini wanda sakon da Umar ya aika shi shine yace wa qul yasta'zinu Umar ibn al-Khattab an yudfana ma'a sahibai kace mata in kaje ka ce Umar yana gaida ta kace Umar yana neman izinin ta domin abin ne shi tare da abokansa a nan ɗakin ta domin anan aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan aka binne Abubakar to a lokacin nan Abdullahi ya tafi gidan Aisha Allah ya kara mata yadda ya sallama ya nemi izini aka bashi izinin shigowa ya shigo fa wajadaha qa'idatan tabki sai ya samu Aisha a zaune tana rosa kuka sai ya ce da ita mahaifina Umar yana gaishe da ke kuma yana neman izininki na cewa abin ne shi tare da abokansa Aisha sai ta ce masa kuntu uridu huli nafsi ta ce wannan mahalli da ya rage daya daya to da ina nihin in Allah ya mun rasuwa a zo abin ne ni kusa da mahaifina da mai gidana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai haka na da ka ci wannan go ta ce wala usiran nabihi liyawma ala nafsi ta ce wallahi a yau zan fifita Umar akan san kaina game da wannan ce na ba da izini a kin wannan a zo abin ne shi in Allah ya masa rasuwa a zo abin ne shi a lokacin da Abdullahi ya dawo Umar sai wato sai ake da ya gabato sai ake cewa haza Abdullahi kad jaa ga Abdullahi ya dawo Umar yana kwance a cikin wannan rashin lafiya sai ya ce ku tada ni aka tada shi ya zauna sai yake tambayar Abdullahi yace mala dai yace me yake gare ka na labari game da aikin da nama a lokacin nan sai yake cewa ai Aisha ta ba da izinin cewa a zo abin ne ka a wannan ku sai yace alhamdulillah ma kana shay'un ahabba ilayya min zalik yace nagode ma Allah nagode ma ubangiji na yace wallahi babu wani abu a doran kasa da nake so sama da wannan shine iya abin da nake so sai yace to in Allah ya karbi rayuwata kuka dauki gawata in kun je kofar gidan na Aisha ka dai sallama ka fada mata ka ce Umar yana neman izinin abin ne shi tare da abokansa in ta ba da izinin abin ne yace in bata ba da izini ba kuma ku maida ni can makabarta ta musulmi abin ne ni tare da su kenan a ƙara jaddada kenan wannan alƙawari an gane ko na cewa ta masa kyautar wannan gu kina a ƙara dina na ta mata to lokacin da Allah ya masa rasuwa aka dauke shi aka tafi da shi Abdullahi sai ya aikata kamar yanda baban nashi ya mai wasiya ya shiga gidan Aisha ya tambaye ta yace to Umar dai yana neman izinin dai abin ne shi tace ina kan alƙawari na ba bushe ba a zo abin ne shi a lokacin nan aka zo aka binne Umar Allah ya ƙara masa yadda to bayan an gama binne Umar Allah ya ƙara masa yadda waɗannan mutane guda shida wanda Umar kafin Allah ya karɓi rayuwarsa yace da su ku je wato ku zauna ku tattauna tsakankaninku ku zaɓi ɗaya ya zamanto shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zana su ya zaɓi Aliyu da Usman da Az-Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidullah da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdurrahman dan Auf Umar ya ware su waɗannan guda shida sannan sai yace yashhadukum Abdullah ibn Umar walaysa lahu min al-amri shay yace dana Abdullah ya halarce ku ya zama shaida akan wannan yace amma fa shi baya da komai daga cikin wannan al'amari da na danka mu ku shidan nan ku kadai ne na zaba a cikin ku kenan ku tantance ku zabo daya ya zamanto shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin haka Umar din sai yake ce musu fa in asabatil imratu sa'adan fazaka yace in har Allah ya kaddara Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ya samu wannan khalifanci yace to wannan dama al'amari ne ya dace yace wa illa yace in ko bai samu ba wannan shugabanci to fali yasta'in bihi ayyukum ma umira duk wanda aka shugabantar da shi daga cikin ku to ya nemi taimako da agaji game da shugabancin sa da Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yace fa inni lam a'zirhu min ajizin wala khiyal. Yace ni da na cire shi daga matsayin da na mushi ban cire shi ba saboda kasawa ko kuma saboda ya haince. Sa'ad da Umar ya damka masa wani matsayi, Umar sai ya cire shi. To shine yake tabbatar musu, yace cire shi da nayi daga wannan mukami ba kasawa bace kuma ba ha'inta ta bane. Yace dan haka in ya samu shugabanci to ya dace, in bai samu ba to ko duk wanda ya samu daga cikin ku to ya wato ya dama da shi kenan, kar a maida shi gefe. A lokacin nan sai yake cewa usul khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina. Umar yake cewa wannan fa kafin ya mutu ne duka yake musu wannan wasiya. Yake cewa duk wanda ya zamanto khalifa bayana, yace ina masa wasiya game da cewa ya kula da al-muhajirin al-awwali, waɗanda suke masu hijira na farko, waɗanda suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An yi arifa lahum haqqahum, ya sani haƙƙinsu, ya san da cewa suna da daraja, suna da matsayi. Wa ya hafaza lahum hurmatahum, yace kuma ya kiyaye al-hurmasu, saboda mutane ne waɗanda suke zababbu. Sannan sai yace wa usihi bil ansari khaira, yace kuma duk wanda ya zamanto khalifa bayana ina masa wasiyar cewa ya aikata alkhairi game da mutanen Madina. Allazina tabawwa ad-dara wal imani min qablihi, wanda sune suka karbi imani, suka zauni gidan Madina, suka rungumi imani kafin isowar al-muhajiru, kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa Madina, tuntuni mutanen Madina sun karbi musulunci. Sai ya ce wa an ya kabala min muhsinin, duk wanda ya kyautata daga cikin mutanen Madina to ya karbi kyautatawarsu. Wa ya tajawaza an musihin, kuma duk wanda ya mugunta to a rangwamta masa. Umar yake ma khalifar da zai biyo bayan shi wasiya game da mutanen Madina. Sannan sai ya ce wa usihi bi ahli al-amsari khaira, yace ina masa wasiya kuma game da ma'abuta burane, burane waɗanda suke na musulunci, ina masa wasiyar cewa ya aikata alkhairi game da su. Yace fa innahum ridul islami, domin sune mataimakan musulunci. Wajubatul amwal, kuma sune suke tattaro dukiya su kawo nan birnin Madina domin kafa daula ta musulunci. Wa gayzul adu, kuma sune masu bakanta ma makiya wato zuciya, saboda musulunci ya fada da abinda makiya ba sa so. Shine yace Allah yu akhaza minhum illa fadlakum arida, kuma kar a karbu komai daga gunsu ma'abuta burane sai abin da yayi saura, bayan kenan sun fitar da bijiyekin duk abin da za su iya kashewa a nan jihar su, kenan abin da ya rage din yaso shine za a kawo. Sannan sai yace wa usihi bil a'rabi khaira, yace su ma mutanen mu na kauye, yace ina masa wasiya cewa ya aikata alkhairi game da su. Fa innahum asalul arabi, domin sune tushen larabawa. Wa maddatul islami, kuma sune sinadarin musulunci. An yi ukhaza min hawashi amwalihim, masu dukiya, masu dukiya daga cikinsu a karbi zakka. Wa an yuradda ala fuqara'in, kuma a mayar da ita ga talakawansu, a karba daga wajen mawadatansu kuma a ba talakawansu. Sannan sai ya ce wa usihi bi zimmatillahi wa zimmati rasulihi, kuma ina masa galgadi game da alkawali na Allah da alkawali na manzansa, ma'ana arna waɗanda aka sanya alkawali tsakaninsu da musulmi. An yufa lahum bi ahadihim, su ma a cika alkawalinsu kar a warware. Wa an yuqatala man wara'ihim, kuma a yaƙi duk wanda yake so ya taɓa su shi ma a yaƙe shi. Yace wala yukallafu illa taqatahum, kar a dora musu komai sai abin da za su iya, abin da yafi karfinsu kar a dora musu. Wannan duka wasiya ce Umar Allah ya kara masa, yadda ya ringa yi ga shugaban da zai biyo bayansa. To bayan an tafi an gama binne Umar Allah ya kara masa yadda, a lokacin nan waɗannan sahabbai guda shida, Aliyu ko kuma mu ce Usman da Ali da Talha ibn Ubaidillah da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Az-Zubair ibn Al-Awwam da Abdurrahman dan Auf, wato sai suka hadu. A lokacin da suka hadu, Abdurrahman dan Auf sai ya ce ij'alu amrakum ila thalathatin minkum, yace al'amarinku ku maida shi zuwa mutum uku daga cikin ku, kenan su shida ne. kenan a cikin shidan nan kenan uku su zabi mutum uku. A lokacin nan Az-Zubair ibn al-Awwam sai yace kalja altu amri ila Ali, yace ni al'amari na na meka ma Ali. Shi Az-Zubair ibn al-Awwam. Talha ibn Ubaidillah sai yace kalja altu amri ila Usman, yace ni kuma na meka ma Usman. A lokacin nan shi kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas sai yace kalja altu amri ila Abdurrahman ibn Auf, yace al'amari na na meka shi zuwa hannun Abdurrahman dan Auf. Kenan kaga anan da Az-Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidillah da Sa'ad ibn Abi Waqqas su sun ja da baya sun meka al'amarin zuwa mutum uku. Shi Az-Zubair ibn al-Awwam ya meka kenan zuwa ga Ali. Talha ibn Ubaidillah shi ya meka ma Usman, sannan shi ko Sa'ad ibn Abi Waqqas ya meka ma kenan Abdurrahman dan Auf. Kenan wannan ukun suka rage a cikin su kenan za a fitar daya. To a lokacin nan Abdurrahman dan Auf sai yake cewa duk wanda a cikin ku ya nuna yace baya son wannan al'amari, yace to zamu meka mishi wannan al'amari, kuma Allah shine mai kiwo a kansa. Shi inji Abdurrahman dan Auf kenan tuntuni ya ware kanshi da shi. A lokacin nan Usman Allah ya kara masa yadda ya ja baki ya kame. Aliyu shi ma ya ja baki ya kame. A lokacin nan wato sai ya kama hannun ɗaya daga cikinsu sai ya ware shi sai ya fita gefe da shi. Ya faɗa ma Aliyu Allah ya ƙara masa yadda ya ce laka qarabatu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce kai Ali ya ce kana da kusaci game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kai ɗan amminsa ne, ya ce walƙidamu fil islam, kuma kana da gabaci a cikin musulunci domin kana cikin musulmi na farko, ya ce ma kada alimta wanda abu ne wanda yake sananne a gonka. Sai ya ce masa fa billahi alaika ina maka magiya, ina haɗa ka da Ubangijin da ya halice ka, ya ce da ina amartuka da ta'adilanna, ya ce na tabbata in har na shugabantar da kai na naɗa ka, ya ce da ta'adilanna, ya ce za ka yi adalci. Wala in amartu alaika da tasma anna wala tuti anna, in ku na shugabantar da wani a kanka kenan na naɗa wani ba kai ba, na tabbata za ka ji kuma za ka yi biyayya ga duk wanda na shugabantar. A lokacin nan kuma sai ya dawo sai ya kama hannun Usman Allah ya ƙara masa yadda shi ma ya kaɗaita da shi, sai ya maimaita kwatancin abin da ya masa, tunda shi Usman shi ma yana da kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gaya kuma surukinsa ne. Sannan shi ma ya tabbatar masa cewa in har ya shugabantar da shi zai yi adalci, in kuma ya shugabantar da wani a kansa ya ce shi ma zai je bi. A lokacin nan sai ya riƙe alkawari sai yake cewa daga hannunka ya Usman. Usman sai ya daga hannunsa a lokacin nan sai ya mubaya'a da shi, yana yin mubaya'a cewa Usman kai ne shugaba, kai sai Aliyu Allah ya kara masa yadda shi ma ya yi mubaya'a da Usman, sannan kuma sauran jama'a. Kamar kuma yanda yake a cikin wata riwaya ta Humayd ibn Abdurrahman daga Al-Miswar ibn Makrama, a lokacin da su waɗannan shida suka haɗu suka yi shawara kenan bayan al'amarin ya dawo zuwa hannun mutane uku, kuma daga cikin ukun al'amarin ya dawo hannun Abdurrahman ɗan Auf, tunda ya faɗa ya ce a cikin wannan biyun ya ce duk wanda ya nuna baya so kenan shi za a ɗora ma. To a lokacin nan da ya shawarci jama'a, a lokacin da wato ya shawarci jama'a, a lokacin nan jama'a sai ya zamanto sun karkata zuwa ga shi Abdurrahman ɗan Auf a cikin wannan dare, jama'a suka ringa zuwa suna shawartar shi, suka ringa ba shi shawara cewa ga yanda ya kamata a yi. To a lokacin da wato dare ya raba shine sai yake cewa kamar yanda shi Usman Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa da dare wato ya raba wato shi wannan Al-Miswar Ibn Makrama yake cewa da dare ya raba yace Abdurrahman dan Auf wato sai yazo gidana yazo gidan Al-Miswar sai yake ce masa ya kwankwasa kofa aka buda masa sai yake cewa ina ganin dai kai bacci na katse maka baccinka sai yake ce masa fa wallahi maktahaltu hadhihi salatati bi kabirin yace wallahi yau da kwana uku yace ban yi wani baccin kirki ba yau da kusan kwana uku saboda al'amari ne mai girma sai yace masa je kaka kirawo mun Az-Zubair ibn al-Awwam da shi da Sa'd ibn Abi Waqqas a lokacin nan kenan a gidan Al-Miswar ibn Makrama shi Abdurrahman dan Auf ya tafi sai ya aika shi cewa ya kirawo masa Az-Zubair ibn al-Awwam da Sa'd ibn Abi Waqqas a lokacin nan naje ne kirawo mashi su a lokacin nan sai ya shawarce su bayan ya shawarce su sun fita hannu sai ya kiraye ne sai ya ce udu uli ali je kaka kirawo mun ali a cikin daren yaje ya kirawo masa ali suka ringa ganawa da aliyu Allah ya kara masa yadda har sai da ya kai wato dare ya raba tsakiyar dare a lokacin nan aliyu Allah ya kara masa yadda ya tashi daga gun Abdurrahman dan au wa huwa ala qama'i ma'ana yana tsammanin yana kwadayin cewa yana tsammanin cewa ko shi za a nada to a lokacin nan shi Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara masa yadda yana dan jin tsoron wani abu game da Ali sannan sai ya ce kuma je ka kirawo mun Usman a cikin daren hallo yasa aka kirawo masa Usman suka ringa ganawa da Usman sai da alfijir yake to sai da aka yi kiran sallar asuba a lokacin da aka sallaci sallar asuba aka gama jama'a sun hadu a nan gun minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan Abdurrahman sai ya aika yace a lokacin nan sai ya aika yace duk wasu jama'a waɗanda basu zo ba daga cikin al-muhajirun da al-ansar a tattaro su da sauran shugabanni aka tattaro su da aka tattaro su gaba daya a lokacin nan Abdurrahman dan Auf wato yayi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine yayi khutbatul haja innal hamdalillah har izuwa karshe a lokacin nan sai yake cewa amma ba sai yake cewa ya ali yace ya kai ali inni qad nazartu fi amrin nas yace tabbas nayi nazari game da al'amarin jama'a na bincike ra'ayin jama'a na ga dukkan karanci al'amarin jama'a yace falam arahum ya'dilu nabi usman yace wallahi na ga jama'a ba sa daidaita wani da Usman a matsayin daraja duka gaba ɗayan jama'a sun nuna Usman shi yake sama da kowa da daraja a wannan lokaci dan haka sai yace fala taji alanna ala nafsika sabila karka sa ma kanka wata hanya ta jayayya da Usman saboda kusan kwana uku sama da kwana uku iya abin da yake yana bincikar jama'a yaji menene ra'ayinsu game da Usman yaji menene ra'ayinsu game da Ali ya karanci dukkan al'amarin jama'a kafin ya nada to a lokacin nan sai yake fada ga Usman sai ya ce ubayyuka ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal khalifataini min ba'di yace ina maka mubaya'a a matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sunnar Allah da ta manzonsa kuma da sunna ta khalifofin da ke bayan sa sai a lokacin nan da yayi mubaya'a da shi aliyu Allah ya kara masa yadda shi ma ya tashi yayi mubaya'a da Usman sannan kuma sauran jama'a gaba ɗaya su suka yi mubaya'a da Usman cewa shine matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine a takeice kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito ta hanyar yanda Usman Allah ya kara masa yadda ya zamanto khalifa kamar ba kamar yanda suke fada cewa an masa kwace duk da cewa kwacin da suke fada cewa Abubakar ma kwace ne ya masa Umar ya masa kwace sannan shi ma Usman to ga ta hanyar yanda aka yi shi Usman ya zamanto khalifa kuma Aliyu Allah ya kara masa yadda bayan shi Abdurrahman yayi mubaya'a da shi shine nabiyin wanda yayi mubaya'a da shi sannan sauran jama'a to da aka shi Usman Allah ya kara masa yadda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna matsayin shi na daraja kamar yadda hadisi ke cikin sahihu muslim riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide a cikin ɗakin ta ma'ana yana kwanci
manzon Allah ya kware cinyarsa ko kuma kwabrinsa, ma'ana kenan gyautan shi ya janye cinyarsa a waje ko kuma kwabrinsa a waje, tare da cewa riwaya da ta zo akan cinya ci ta ce wannan kenan cinyar shi a bude. A lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya nemi izinin shigowa, manzon Allah ya ba da izinin ya shigo. Ya shigo, manzon Allah yana kwance dai bai gyara zama ba. Manzon Allah ya ci gaba da zancensa. Sannan Umar Allah ya kara masa yadda shi ma ya nemi izini na shigowa, aka ba shi izinin ya shigo. Manzon Allah yana kan wannan yanayi bai dai canza zama ba. Manzon Allah ya ci gaba da wato zantar da su. Sannan Usman Allah ya kara masa yadda ya nemi izinin shigowa, sannan aka ba shi izinin shigowa. Da kafin ya shigo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gyara zamansa, ya janyo gyautan nashi ya rufe cinyarsa. Sannan Usman ya shigo ya zauna, manzon Allah ya ci gaba da zantar da jama'a. A lokacin da wato suka fita, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa, sai na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace dakhala Abubakar falam tahtashsha lahu wa lam tubali. Abubakar ya shigo, baka yi masa walwala da sakin fuska irin yadda kama Usman, kuma baka kamar damu ba da shigowarsa, ma'ana domin baka gyara zamanka ba. Sannan Umar ya shigo shi ma haka, tace da Usman ya shigo sai ka zauna ka gyara tufafinka, mene yasa haka? Manzon Allah sai ya ce, ala astahayi min rajulin tastahayi minhul mala'ika. Yanzu ba zan ji kunyar mutumin da mala'ikun Allah suke jin kunyarsa? Kaga wannan nasi ne a bayyane, wanda yake nuna daraja ta Usman Allah ya kara masa yadda cewa malahatta da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala jin kunyar shi suke, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji kunyar shi ya tashi ya gyara zamansa. Haka na cikin Sahihul Bukhari, wato lokacin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da aka yi mubay'a da shi wanda ake kiranta bay'atul ridwan a shekara ta 6 a sulhul hudaybiya, lokacin nan da jama'a suka ringa zawwa suna mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karkashin ita wata itaciya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika Usman zuwa birnin Makka, ya shiga cikin Makka domin ya je biya masa wata bukata. To Usman baya dan jama'a sun zo suna mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sai ya dauko hannunsa na dama sai ya ce, hadhihi yadu Usman, wannan hannun Usman ne. Fa daraba biha ala yadihi, sai ya dora akan hannun shi na hagu sai ya ce, hadhihi li Usman, yace wannan mubay'a ce ta Usman. Manzon Allah ya dauki hannun shi na dama yace, wannan na Usman ne, sai ya dora akan hannun shi na hagu yace, wannan mubay'a ce ta Usman. Kaga wannan hadisi shi ma yana nuna matsayi na daraja wato na Usman Allah ya kara masa yadda. Don haka dai a takaice, wato ta hanya wannan hanya ita ce hanyar da Usman ya zamanto khalifa, kuma waɗannan matsayi da yake da shi wanda ya wuce a lissafa shine ya kai shi ya samu wannan matsayi. Sannan malam yace, thumma li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sannan kuma muna tabbatar da khalifanci a mataki na hudu ga Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda. Wanda shi kuma Aliyu Allah ya kara masa yadda, lokacin da aka kashe Usman, jama'a sai suka kasu kashi biyu. Wasu suka ma wato Aliyu Allah ya kara masa yadda mubay'a, wasu kuma suka koma gefe da sunan cewa ba su yadda ba da khalifancinsa. Amma mafi yawan jama'a sun yi mubay'a da Aliyu Allah ya kara masa yadda. Ganin haka ne ma yasa Aliyu ya dauke markazi na khalifanci ya maida shi Kufa, domin a can yana da mabiya waɗanda suke masu yawa. To a lokacin nan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda a hadisi na faɗa, hadisi ne hasan na cewa khalifancinsa wato khalifanci na annabta shekara 30 ne, bayan 30 Ubangiji ta'ala na ba da mulki ga wanda ya so daga cikin bayansa. To wanda khalifancin Abubakar Allah ya kara masa yadda shekaru 2 wato da wata uku, wasu malamai suna faɗa shekaru 2 da wata 6. Sannan shi kuma Umar Allah ya kara masa yadda ya shekara 10 da wata 6. Shekara 10 da wata 6. Kenan in ka hada ga shekara 2 da wata 6 ga shekara 10 da wata 6, in an hada kenan shekara 10 sha 3. sannan Usman Allah ya kara masa yadda shi kuma yayi shekara 12 idan an hada nawa kenan shekara 25 sannan kuma Aliyu Allah ya kara masa yadda shi kuma yayi shekaru 4 da wata 9 kenan in ka dauka wacce na Abubakar kenan shekara 2 da wata 3 kenan wannan wata 3 sai ka zo ka hada shi da wannan wata 9 na shekaru 4 da wata 9 na Aliyu kenan in an gama an samu nawa kenan an samu shekara kenan 29 da wata 6 an gane ku shekara 26 da wata wannan 29 da wata 6 misali in ka dauka shi Usmanun Abubakar yayi shekaru 2 da wata 3 Umar yayi shekara 10 da wata 6 an gane ku shekara 10 da wata 6 kenan an samu shekara 13 kenan ba wata 3 to sannan ga Usman yayi shekara 12 kenan in aka hada shekara 25 ba wata 3 an gane ko ba wata 3 sannan sai ka dauko shekaru 4 da wata 9 na Aliyu ka hada kenan in aka hada an samu shekara 29 da wata 6 29 da wata 6 sannan Al-Hasan ibn Ali shi aka ba khalifanci bayan an kashe Aliyu Allah ya kara masa yadda shi kuma yayi wata 6 da yayi wata 6 sai ya sauka sai ya meka ma Muawiya kenan in ka dauko wannan wata 6 wanda Al-Hasan yayi kenan in aka hada kenan an samu nawa an samu shekara 30 daidai to shine hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa khilafatun nubuwa 30 sana khalifanci na annabta shekara 30 sai yace thumma yuti Allahu mulkahu man yasha dan haka kenan shi da yayi wata 6 Al-Hasan sai ya sauka sai ya ba Muawiya saboda daman shi shugabancin na kashi ne aka yi amma ba dan yana so ba kuma wannan shine dama abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya bar duniya ya faɗa hadisi yana cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa innabni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin yace wannan danawa jikan shi kenan Al-Hasan manzon Allah yake cewa shugaba ne da sannan Allah zai sasanta tsakanin wato jama'u guda biyu daga cikin musulmi domin an samu wato rashin zuttuwa tsakanin bangaren Muawiya Allah ya kara masa yadda da Aliyu wanda su bangaren Muawiya suna famar cewa waɗanda suka zo suka yi ta'addanci suka kashe Usman dole sai an hukunta su to shi kuma Aliyu Allah ya kara masa yadda lokacin nan al'amari yayi kamari game da jama'a ta musulmi cewa wannan al'amari ne wanda yake mai girma ana famar yaya za a yi sasanta tsakanin jama'a al'amari ya tafi to aka samu jayayya da juna wanda kowa famar ya dace ma gaskiya ne yake to a lokacin nan shi ya sauka ya meka ma Muawiya Allah ya kara masa yadda ya jagoranci jama'a kenan ta wannan hanya shi Aliyu Allah ya kara masa yadda kenan ya zama to khalifa bayan an kashe Usman kenan mafi yawan jama'a na sahabbai sun ma Aliyu mubai'a a matsayin cewa shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa an samu ɗan kaɗan wanda ba su masa mubai'a ba wanda su suna famar cewa sai an huddu waɗanda suka kashe Usman wato annin hukunta su wanda na daga cikin wanda ba su masa mubai'a ba akwai Muawiya Allah ya kara masa yadda shi ma Aliyu yana da hadisai da dama waɗanda suke nuna matsayin shi na daraja kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi riwaya ta Sa'd ibn Abi Waqqas na cikin sahihai manzon Allah yake faɗa ga Aliyu yake cewa anta minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di yace ma Aliyu yace kai kana daidai da matsayin Harun ga annabi Musa yace amma sai dai cewa babu wani annabi bayana wannan ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita yakin Tabuka ya janyo Aliyu yace kai ne khalifa ta har Allah ya dawo da ni lafiya Aliyu ya samu damuwa yace ya Rasulullahi ya zaka bar ni a cikin mata da kankanin yara da marasa lafiya kowa ya fita fagen daza manzon Allah ya lallashe shi yace masa anta minni bi manzilati Haruna bin Musa yace kai fa yace matsayin Haruna kake ga annabi Musa annabi Musa lokacin da zai tafi Miqat ai Harun ya bar a matsayin cewa shine khalifar sa ya kula da jama'a kafin ya dawo to shine a lokacin nan Aliyu ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa manzon Allah sai ya ce masa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai fa babu annabi bayana na barka ne dai a matsayin khalifa ta kafin Allah ya dawo da ni to haka hadisi ne ingantacce wanda a ranar yakin Khaibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gobe yace zan meka tuta ta yaki a hannun mutumin da ke son Allah ke son manzansa kuma mutumin da Allah da manzansa suke kaunar shi to da aka wayi gari jama'a suka ringa famar kowa so yake a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi ya meka masa wannan tuta ta yaki sai manzon Allah yace da su uduli ali ku kirawo mun ali a lokacin nan aka zo da shi yana ciwon ido fa basaka fi ainihi manzon Allah ya masa tofi a idanun take yanki Allah ya bashi lafiya manzon Allah ya meka masa tutar kuma a hannun shi Ubangiji ta'ala ya buda ma jama'a ta musulmi wato wannan alƙarya wato birnin Khaibar wannan shi ma matsayi ne na Aliyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa yana son Allah yana son manzansa kuma Allah da manzansa suna kaunar shi dan haka shine sai malam yace wa humul khulafa'ur rashiduna wato su ne khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ar-rashiduna wato shiryayyu wal a'immatul mahdiyyun kuma su ne shugabanni masu shiryar da jama'a don haka ake musu wannan laƙabi ake ce musu al-khulafa'ur rashidun wannan laƙabi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya musu kafin ya bar duniya kamar yanda yake faɗa a cikin hadisi ingantacce riwaya ta al-Irbab ibn Sariya Allah ya kara masa yadda yake cewa wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun fa qulna ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi fa awsina qala usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum ab sai yake cewa fa innahu man ya'ishu minkum ba'di fasayra ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajir wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalala ash-shahid manzon Allah yace fa alaykum bi sunnati kula zinci ruko da sunnata sai yace wa sunnati al-khulafa'ir rashidin da sunnata khalifofi wadanda suke shiryayyu al-mahdiyyin masu shiryar da jama'a min ba'adi bayana kaga wannan laqabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu cewa al-khulafa'ur rashidun dan haka shine sai malam yace wa annal ashratal ladina yace lalle mutum goma wadanda sammakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya ambace su wa basharahum bil janna ya ba su albishir game da gidan aljanna cewa su yan aljanna ne malam yace na shahadu lahum bil janna yace mu ma muna shaidawa muna tabbatarwa cewa yan aljanna ne alama shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su don haka sanin ainihin dan aljanna ya takaita ne ta hanya daya ta hanyar wahayi amma Allah ya faɗa a cikin alqur'anin sa koko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tanan ake gane ainihin dan aljanna sai dai a dunkula ana iya cewa duk wanda yake kaza Allah ya masa duk wanda ya aikata kaza dan aljanna ne duk wanda yake kaza dan aljanna ne to amma sanin ainihin dan aljanna wanda dole sai ta hanyar wahayi kamar yanda waɗannan mutane goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ba da shaidar cewa ɗan aljanna ne shine malam yace wa qaulul haq yace fadar sa kuma gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangijinsa sai yace wa hum goma yace su ne Abu Bakar wa Umar sannan da Usman sannan da Ali sannan da Talha ibn Ubaidillah sannan da Az-Zubair ibn al-Awwam sannan da Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan da Sa'id ibn Zaid sannan da Abdurrahman ibn Auf sannan Abu Ubaida shine Amir ibn al-Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma shine amuntaccen wannan al-umma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan laqabi radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba daya waɗannan su ne fiyayyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan farko Abu Bakar, na biyun su Umar, sannan Usman, sannan Ali, kenan jerinsu a wajen khalifanci, haka jerinsu yake a wajen daraja. Kenan Abu Bakar shi ne mataki na farko, sannan Umar na biya masa, sannan Usman, sannan Ali. Shi ne sannan sai ce sannan Talha ibn Ubaidillah kenan shi ne na biyar kin, sannan Zubair ibn al-Awwam, sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas, sannan Sa'id ibn Zaid, sannan Abdurrahman dan Auf, sannan Abu Ubaida shi ne Amir ibn al-Jarrah. Malam yace gaba ɗayan waɗannan mun shaida, mun tabbatar da cewa in aljanna ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya tabbatar mana da haka. Nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.